mai sauraro Ibrahim Abdullahi Surantinki akan mita 88.5 Dale FM da zamani dauke da ci gaban labarin da muka kawo mai sauraro a shekaran jiya wanda a iya cewa yanayi na babbar sallah ya haifar da shi musamman ga masu sana'ar nama waɗanda sukan gasa shi a samfurin tsire ko balangu har ma da masu sana'ar soya kaji ko gashin sa a bakin titi suya sufur samfurin yan binni yanayin wadatar naman sallar ga al'umma yasa suka tafi hutun dole har ma azantawar mu da wani mai sana'ar saida kajin a bakin titi yace shi tun a jajibera ma ya fara loda tarun kwantai wanda yace a kalla yana da kaji sun kai guda 30 jibge cikin firinji wanda idan an dawo hutun sallar nan da kwana 10 ko abin da isa waka to fa sai dai ayi dumami to a hannu guda a yau kuma mun ci karo da wani shi ma mai irin wannan sana'ar ta wato ainihin soya kajin da kuma abin da ishafi tsire har ma da balangu din ta kama wanda shi kuma yake ganin cewa ai idan sallar ta haifar da nama mai yawa ta hana su aikin kasuwancin su na saida nama to a hannu guda kuma ta haifar musu da wata sana'ar wanda ya zuwa yanzu ta hana su zaman banza domin dai nayi tozali da shi da karan gado barkatai ya baje kilishi yana ta faman sabgar sa ya daddaya naman a tsarin kilishi wanda kuma yake ganin cewa ba ma nasu bane ba kilishin na mutane ne dai masu naman sallar suka kawo musu aiki kuma yanzu suka samu abin yi tunda babu waccan tukuba da gashin tsire wanda yake ganin wanda ya zauna haka to watakila bai yunkura ya nema bane ba amma kai tsaye zan sada mai sauraro da shi domin jin waka a bakin mai ita zamu so mu ji cikakken suna
sunana Abubakar
Abubakar wa
Abubakar Abdullahi
watakila tsawon kwana nawa kai baka yi aikin ba
gaskiya tsawon kwana hudu kenan da sallah amma tunda sallah ta kama ban yinawa ba amma alhamdulillahi Allah ya kawo na jama'a kuma ana yi ana dan samu ana dan ragewa alhamdulillahi
me da me ake wa jama'a
to ana musu kilishi za su kawo nama a raba ai musu kilishi ragowa bangare ai musu dambu dambun nama za mu iya kai aikata kuma dambun nama ai musu a kawo musu
bayan kuma da kuke aikin har kuna ba wasu ma suna yi
to muna ba wasu mata gaskiya masu yi mana dambun nama ko ba gaskiya ba alhamdulillahi
yanzu tsawon kwana nawa kana yi wa masu naman sallar irin wannan aiki na kilishi da dambun nama
yo tsawon kwana hudu kenan
tunda ka sauke tukubar
tunda na sauke tukubar gaskiya tsayin kwana hudu ina wannan aikin amma alhamdulillah yau na kare
yau ka ga mai
insha Allah yau zan sallame ku an Allah yadda
a kalla ba kasara ba shi kilishi ana ganin yana da kalubale musamman a irin wannan yanayi na damuna
to gaskiya ana samun yanayi na ruwan sama idan ya zo idan aka shanya bai bushe ba Allah ya kawo ruwan sama zai iya dan buga haka yana dan tashi amma Allah sai aka samu rana kilishi ba abin da zai yi
na ga bayan kilishin ga wasu wato ainihin jilassa daban-daban su ma kana ta gyara su ma nakan ne ko aikata aka kawo
to gaskiya ba nawa bane an kawo min ajiya zan wanke zan aje aka kawo min nasa a fire to yau mai kayan ya buƙaci kayan sa yau rike sai in wanke in sassara mai in baci kayan shi
kai ma kana da firinji
ina da firinji insha Allah
to wai ita wannan harka sai da firinji
to gaskiya sai da firinji in dai baka saba da harkar nawa magana ta gaskiya in kace zaka shiga gaskiya zaka shiga wahala kuma gaskiya ba dai in ba da firinji mana ba zai aju ba sai da harkar sanyi
to ko kai ma dai ka dan yi wancan abin ne kwanta
a kwanta gaskiya ban yi kwanta ba Allah ya gani ban yi kwanta ba gaskiya dan ran jajibi da na soka dan ba da na ga wani abin nan misalin sallah sai na sa guda shida haka
idan ka dan kasiyo tun
ajali sai na soka dan sai na sa saboda ni na riga na fuskanci yanayin rayuwar sallah idan ta zo ba a yin irin wannan ciniki idan kowa sai kaza ta miya dan ya sa a miya kaga ba kowa ne zai yi sai ga rashin kaza ba amma alhamdulillah kaza ta kare a ranan nan
yanzu kana maganar yau ka gama yi wa mutane aikata wadin kilishi dan bin nama da sauran abubuwa to yaushe ne kuma kake saran dawowa na
tun nan dai da kwana 4 zuwa 5 haka insha Allah za mu dawo
to akwai wani abu da ake tunanin yi a wannan tsakani tun daga shewa za a sallamu jama'a kuma sai nan da kwana 4 ko 5 za a dawo
to gaskiya ba ma tunanin komai alhamdulillah ba ma tunanin komai ni ma zan dan samu dan huta na kwana 4 haka ko 3 in dan zauna dan huta tun na dan yi aiki na dan wahala haka kaga dole in baka ci hutu haka to insha Allah zan dan tsaya dan huta
ya zaka kwatanta samun lokacin da kake dora tukubar taka ta kanka da kuma yanzu da ya zama mutane ake wa aikatau
to ai kuma dole a samu tangarda tunda kago wancan kasuwanci ne ka zuba a siyo a siya ka siyar wannan kuma an kawo ma aikatau ne na sallah kaga da bambanci ba zai yi abinda zaka samu yau da gobe kullun ba
amma dai ya kuka kalli wannan sauyi da sallar ta kawo duba da ta hana ku aikin naku amma kuma ta ba ku wani abin ta wani guri
aiki da ma irin wannan na sallah gaskiya mun riga mun saba irin wannan sai saboda mun jiwa cikin harkar mun riga mun saba da wannan duk yanda ta zo muna alhamdulillah ko ba gawa sallah ce ana farin ciki
kamar cinyarsa dan madaidaici in za a yi kilishinta gaba daya akan karbi kaman na
eh wani ana karba kaman 15,000 haka wani 10,000 ko ba ga saboda yanayin rayuwa komai ya canza kayan siyarwa a hada kilishin ga kuma wahalar yanyana wanda ake
10,015 a karamar cinyar sa guda daya
cinya insha Allah
za a yi kilishin ta
Allah ya yarda
za shi dambu fa
dambu gaskiya shi kaiwa muke shi ma dambu idan muka kai nama yake yanayin tsadan mangida da tsadan masu abun nan masu aiki da kike take dokuwa su yi mata to su ma gaskiya tana sa kudi da dama ba laifi dan ko mu kai mata wanda ba na sallah ba za mu iya karba na 10,000 haka 8,000 duk muna kaiwa
akwai dan wani kalubale da akan fuskanta
to gaskiya ba wani kalubale sai dai kalubale ɗaya ne na tsadar rayuwa da aka shiga shine kuma muka fuskanta gaskiya
to mai sauraro yanda take wakana kenan dangane da wannan gabar tunda sallar ta haifarwa da masu sana'ar nama zaman nada hannu sun kife tukuba to a hannu guda kuma ayo gashi mun ji yanda ta haifar musu da wani aikin wanda ya shafi yiwa masu naman sallar kilishi da dambun nama da sauran sarrafa naman wanda yake su sun yi fice sun kware a kai dan haka in hagun takiya sai aka koma dama fatan dai a yunkura a ci gaba da neman na kai kar a zauna haka Allah ba zai hana bayi ba yafi a koma ana wancan yan abubuwa karshe a rinka hadewa gaban alkali ana tafiya wancan gida da bashi da dadin fada Allah ubangiji ya mana taimako gaba daya Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da Al FM muryar zamani.